أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kana wata daya ga watan safar shekara 1448 hijira ta manzon tsira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 16 ga watan 7 shekara 1200 haka ne ko 2026 miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasi littafin mai albarka na hikbatun min at-tarikh wallafar al-sheikh Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mala da alkhairi dan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a karshen fasali na uku fasalin da ya bayani game da tarihin sayyidina Uthman Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda yau kuma zamu tashi al-faslur rabi' fasali na hudu al-mabhathul awwal aliyun ibn abi talibin radiyallahu ta'ala anhu fi suturin mabahasi na farko malan zai bayani ne game da takaitaccen tarihin sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda shine ce Aliyun ibn Abi Talib sayyidina Ali dan Abi Talib fi suturin a cikin wasu ellayuka a wasu ellayuka na rubutu mala ya fara da ismuhu wa kakken sunan sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda da kuma nasabarsa sunansa huwa Aliyun ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam cikakken sunansa shine Ali sunan mahaifinsa Abu Talib kakansa Abdul Muttalib shi kuma dan Hashim shi kuma dan Abd Manaf dani kuma ga babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Talib wanda zaku ga nasaba sayyidina Ali da nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan abu ɗaya ne kawai ya raba su ma'ana sunan iyaye ne kadai ya bambanta nasabar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da nasabar sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa sallam Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib kaga mahaifansu ne kadai suka raba su ma'ana da mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallam da mahaifin sayyidina Ali wa da kanini wa zawju sayyidati nisa'il alamina kuma shine mijin shugabar mata yan halittu gaba daya ita ce nana Fatima Fatima ta binti Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatima yar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wa Abu Sibtain al-Hasan wal-Husayn radiyallahu ta'ala anhuma kuma shine baban As-Sibtain jikokin nan guda biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam sune Al-Hasan wal-Husayn za ku ga a cikin nuskha malan yasa alaihi masallatu wassalam to wannan ina kyauta da zaton kuskure ne na taba saboda ba a gayawa sayyidina Hassan ko sayyidina al-Husayn ko shi kansa mahaifinsu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a matafiya ta ahlus sunna wal jamaa ba a ce musu alaihi masallatu wassalam ko alaihi salatu wassalam wanda ake cewa alaihi salatu wassalam shine annabawa da manzanni in ka ce annabi Muhammad sai ka ce me sallallahu alaihi wasallam ko ka ce alaihi salatu wassalam hakan kace annabi Ibrahim ko annabi Musa ko annabi Isa duk ya halatta kai musu salati annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace idan aka ambaci annabawa ku yi musu salati kamar yadda kuke min salati yace saboda su ma an aiko su kamar yadda ni ma aka aiko ni idan aka ambaci ɗaya daga cikin annabawan Allah da manzannin Allah sai kai mai salati babu laifi kace sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda kake gaya wa annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi babu laifi kuma kace alaihi salatu wassalam amma fadin alaihi salatu ali ibn abi talib ko matarsa na fatima ko ƴaƴan su hasan da usaini radiyallahu anhum ajma'ina wannan matafiya ce ta addinin shi'a sune suke ce musu alaihi salatu wassalam suna daukan matsayin annabawa da manzanni suna basu to wannan ko shakka babu kuskure ne shi sa nace na fi kyauta zaton kuskure na matsaba'a wajen bugu ne aka canza dan malam Uthman ibn Muhammad al-Khamis mutun ne da yake kafaffe kwarai da gaske wajen aqida da kuma wajen sanin aqidodin Shi'a balma da yi musu raddi a fili da kuma rubuce-rubucensa Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ummuhu mahaifiyar sayyidina ali sunanta ita ce fatimatu bintu asadin fatima yar asad ibni hashim asad dan hashim ibdi manaf wa huwa awwalu hashimiyin yuladu min hashimiyya sayyidina ali shine na farko daga cikin Banu Hashim da yake cin tudu biyu mahaifiyarsa Hashimiyya ce mahaifinsa ma Hashimi ne idan ka kalli nasabar mahaifin Sayyidina Ali zaka ga Abu Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim haka ne ko to kalli nasabar mahaifiyarsa ita ma zaka ga Asad ibn Hashim ibn Abd Manaf kaga ni saboda haka da sayyidina da mahaifin sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda da mahaifiyarsa dukkanin su Hashimai ne dukkanin sun fito daga kabilar Banu Hashim ne gaba ɗayan su saboda ka sayyidina Ali tudu bi yake ci ta bangaren mahaifiyarsa Banu Hashim ne ta bangaren mahaifinsa nan ma Banu Hashim ne Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda amin kunyatuhu al kunya shine a jingina mutum da wani daga cikin ƴaƴansa shine ake ce masa alkunya dan kamar yadda muka faɗa larabawa kusan dukkanin su zaka samu suna da alkunya kuma suna da laƙabi alkunya shine a ce baban wani ko baban wanci duk laraba zaka samu suna da irin wannan alkunya din ko da mutum ma bashi da aure galibi da wahala ka samu larabe bashi da alkunya ko da bashi da aure yakan kirkiri sunan da ya sawa kansa a rinka kiransa abuwani kuma ya halatta a cikin addini babu komai al-laqabi kuma shine a kira mutum da wani suna wanda ba nasa ba na daban addini musulunci yayi rangwame za a iya kiran sunan mutum da wani laqabi wanda babu muni a cikin sa laqabin da baya nuni zuwa ga wani abu na shu'umanci ko sunan kafirai ko sunan dabba ko wani abin da bai dace ba wannan ba a yin laƙabi da shi amma laƙabi babu laifi duk sabon annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi su ma za ka ga suna da irin laƙaba kamar sayyidina Abubakar kaga a tiƙa ba sunansa ba ne ko menene sunansa na ainihi Abdullahi yawwa sayyidina Umar me laƙabinsa Al-Faruq kaga Al-Faruq ai ba sunansa ba ne sunansa shine Umar Uthman yana da me yana da laƙabi Dhunnurayn haka ne ko yawwa sayyidina Ali shi ma yana da laƙabi ana ce masa Haibar saboda haka babu laifi idan aka sa mutum laƙabi amma abinda aka hana addinance shine kiran mutum da su mugayen laƙabi shine Allah madaukakin sarki ya ce wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'da al iman Allah subhanahu wataala ce kada ku rinka jifan junanku da laƙuba wani irin laƙuba sune munanan laƙuba a sa mutum sunan dabba ko sunan shedan ko sunan wani kafiri sai kaje wani wasu sunan Fir'auna wani Hamana duk ana sawa fa Allah sunan wani Fir'auna kaga wannan ai babu dadi ko a sa mutum sunan wata dabba mara amfani haka da sauransu duk babu kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya samu da nam zaki eh wannan shi zaki kamar yana nuna yadullu ala alquwa ne bauna wannan kamar bai kamata ba ko a ce da mutum bauna amma dai kamar zaki suna kiran kamar haibar shi ma yana daukar ma'anar zaki ne sai ana sawa al-layth shi ma zaki kenan ai zaki kamar kamba mutum akai saboda karfin zaki da shaja'arsa dabba ce mai shaja'a shi san aka kwatanta mutum da zaki kamar an kwatanta shi ne da wani abu na musamman ya ma kamar dabbobin da bai kamata a kwatanta mutum da su ba kamar a ce da mutum jaki ko kare kaga ai bai kamata ba duk wanda ya ce ma kare na san kana da karfi sai dai a raba ku da shi ko mutum ya ce maka jaki duk bai kamata ba laqabin sayyidina ali Allah ya kara masa yarda ko kuma kunyatu tunda akan alkunya muke magana ita ce abul hasan ana ce masa abul hasan ko abul hasan ko baban hasanaini kyawawa guda biyu sune al hasan da kaninsa al husain Allah ya kara musu yarda wa kannahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi abi turabin annabi sirada aminci tsara tabbata a gare shi da kansa kuma yayi masa alkunya yasa masa suna da abi turabin ya masa alkunya da Abu Turab kaga alkunya sayyidina Ali akwai Abu al-Hasanaini ko Abu al-Hasan akwai kuma Abu Turab baban kasa wannan alkunyar annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kanshi yasa masa wata rana annabi ya je gida wajen sayyidina Ali da nana Fatima Allah ya kara musu yarda sai ya samu sai nana Fatima sayyidina Ali bayana sai ya tambaye ta ina mijin naki tace ai yana waje ya fita yayi fushi da ni ne abu tsakanin miji da mata ya shiga tsakanin saboda ka ya fushi sai ya fita ya je kwanta a masallaci a kan ƙasa ba shin fada ba kuma duk jikinsa ya kura to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je tarar da shi a kan ƙasa jikinsa duk ya kura sai annabi ba turabi kum ya aba turabi tashi akai baban ƙasa shikenan sunan ya bi shi kun ga sunan da annabi ya sa maka ai dole ya kasance sunan musamman a wajenka eh to shi sai yana son sunan a ce masa Abu Turabi saboda annabi ne ya kira shi da shi sallallahu alaihi wasallam أسلم صغيرا وهو ابن ثمان سنين على المشهور سيدنا علي يا مسلم تينا دنكر من يارو سكتي يا مسلم تينا شكرا تقوس زنچن دي في انغنسي اكوس زنتتكا دبوات النمبا اما زنچن دي كي يا فو شهرا مالتي سيدنا علي يا مسلم تينا شكرا تقوس واتو بطن أسبقية رجي رجي وزن شغا الدين مسلم تي kusan yadda malamai suka raba abin shine wanda ya riga kowa shiga musulunci alal itlaqi ita ce nana Khadija Allah ya kara mata yarda ta riga kowa karba addinin musulunci dan da annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo da wahayin farko wanda ya fara tarassa ya kwantar masa da hankali ita ce nana Khadija addinin musulunci kuma ta karba nan take Allah ya kara mata yarda to sai su ce idan a maza ne manya wanda ya fara karba addinin musulunci shine Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda amin su ce idan a mata ne ba wacce ta riga na Khadija sai su ce idan a kananan yara ne kuma sayyidina Ali ya riga kowa tunda kaga yaro dan shekara 8 ya karamin yaro ne to addinin musulunci tunda gidansa aka zo da shi shi ma sai ya karba kawai Allah ya kara masa yarda suka ce kuma idan a bayi ne shine Zaid bin Haritha eh maula na manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Ali dai na daga cikin wanda suka riga kowa shiga addinin musulunci as-sabiqunal awwaluna kenan yana cikin su mala yace azwaju aliyin mata yan sayyidina Ali na aure sayyidina Ali dan Abi Talib ya auri mata yayi takwas amma ba a lokaci guda ba ko yawa kamar yadda muka faɗa a lokacin tarihin sayyidina Umar sayyidina za ku ga duk matan da suka aura musamman sayyidina Umar ya aure mata da yawa za ku ga duk sun fi guda hudu ko to ba lokaci guda ba ne wata tafita ne ko wata tarasu sai a mai gurbinta da mai da wata to kaga idan ana kirga matayen da ka aura za a sata ko ba za a sata ba za a sata ko yanzu kai aure kwanan ta biyar ta fita in Allah ya lissafa matan da ka aura sai an ce akwai wance ma sai dai kwanan ta biyar ta fita yawa amma dole ne to addu min azwajika ego za a irga ta daga cikin matayenka yawa matar sayyidina Ali ta farko ita ce Fatimatu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nana Fatima yar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. Nana Fatima ita ma kamar mahaifiyarta ce. Sayyidina Ali bai aure wata mata ya hada ta tare da ita ba sai da ta rasu. An gane. Sayyidina Ali ya zauna da ita kadai. Yayi attempting, yayi kokari ya aure wata ya hada ta da Nana Fatima, sai dai inda aka rashin sa'a yar gidan Abu Jahal ya je nema. Ai kowa san Abu Jahal, zai nema yar gidan Abu Jahal. Saboda haka sai ya zo ya ga Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. Sai Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ce a'a, ai babu yadda za ya yar makiyin Allah ta haɗu da yar annabin Allah. Ko dai ka auri yar gidan Abu Jahal na Fatima ka rabuta, ko kuma ka manna na Fatima ka yar gidan Abu Jahal. Shine ya ga masa wannan magana tasa shahararriya akan na Fatima, ya ce Fatimatu bada'atun minni, Fatima tsoka ce daga jikina. Yu'udhini ma yu'udhiha, duk abin da zai cutar da Nana Fatima zai cutar da ni ma. Annabi ya bata ya nuna bai yadda ba, amma fa baki shi yake taya sa ba sallallahu alaihi wasallam. A'a, inda wata mata ce da Sayyidina Ali ya je ya jijjigo zai aure, Annabi ba zai hana shi ba, haka ne? Amma me yasa ya hana shi? Dan me za a dauko yar gidan makiyin Allah Abu Jahal, Abu Jahal a hada ta da gidan manzon Allah, kana ka sa akwai matsala? To sai Annabi ya hana. To tun daga lokacin ba da Sayyidina Ali ya fahimci haka, sai ya shafa kansa wura, bai kara ma kokarin yin auren ba. Sai da Allah madaukakin sarki ya dauke ta ta bar duniya da aure wasu, wanda zamu zo mu ji shi. Ta biyu, a cikin matan Sayyidina Ali uwa akwai Umamatu bintu Abil As, Umamatu yar Abil As, wa ummuha Zainabu bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haji wani aure ne falala, amma ba a wajen malam Bahaushe ba. Idan malam Bahaushe ba zai daidai wannan auren ba. Ita Umama yar gidan Zainab ce, ita kuma Zainab yayin na Fatima ce. Yan uwa kun gane kuwa? Ba ku gane ba? Umama yar gidan Abul As, shi kuma Abul As shine mijin Zainab. Zainab kuma yar manzon Allah ce ita ma sallallahu alaihi wasallam, yayar Nana Fatima, uwar su ɗaya uban su ɗaya da Nana Fatima. Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, shine mahaifin Zainab kuma shine mahaifin Nana Fatima. Nana Khadija ita ce mahaifiyar Zainab, ita ce mahaifiyar Fatima. Lokacin da Nana Fatima ta rasu, Sayyidina Ali aurewa yar yatta, yar yan Nana Fatima, yar Zainab. Kun gane ai? Shine nace da Allah wannan a kasa wasu za a yi da wannan. Dama daga cikin wanda addinin musulunci ya haramta auren su, banda wanda suratul nisa'i ta kahurimat alaikum ummahatukum wa banatukum zuwa ƙarshe, banda su akwai wanda hadisi ya ware, Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce kada mutum ya hada mace da yar uwar mahaifiyarta ko yar uwar mahaifinta a lokaci guda. Ba za ka je ka auro mace ba, sai kuma ka je ka auro wata yabba bata sai ka hada su. An gane? Sai dai idan babu daya ya halatta ka aure daya. Ka auri mace sai ka rabu da ita, ko ba sai ta mutu ba, sai ka rabu da ita, sai ka hangi yabba bata, za ka je ka nemi kaya ka aure, babu laifi in za ka iya. Ko yar yabba ba wannan da sauki, dama ita yar babar, yar babar ka fara aura sai ka rabu da ita, babu laifi ka je ka aure me yar dan wata, babu laifi. Dan ko abin ya fito, an fahimta? To Sayyidina Ali ya auri Umama. Ita wannan Umama din ita ce wacce manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yakan fito da ita masallaci yayi sallah da ita a hannunsa. Akwai hadisi yana cikin Bukhari da Muslim, Annabi ya dauko Umama lokacin Zainab ta dawo gida, Allah ya kara mata yarda. Lokacin da Abul As kafin ya musulunta, Annabi ya aika masa ya bashi Aisha ta dawo wajensa kafin ya musulunta ne. Saboda haka Zainab ta dawo gida wajen Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. Daga bayan ya musulunta, Annabi ya mayar masa da matarsa. To lokacin da tana gida, Annabi ya kan dauko ita wannan jika tasa sai ya fito da ita masallaci. Wani lokacin tana hannunsa aka zai mutane sallah, in zai sujjada sai ya ajiye ta, in ya taso sai ya dauke ta ai sallah aka a gama. To ita wannan Umama din ita ce ta girma har Sayyidina Ali ya aure ta. Allah ya kara mata yarda. Malai ce tazawwajaha ba'da wafati khalatiha, kaji ba? Sayyidina Ali ta yar uwar mahaifiyarta, ita ce khala, amma kuma ita ce yar uwar mahaifi, duk ba a hada su tare. Fatima mala ce sai ta uku, ita ce Khawlatu bintu Ja'far bin Qais. Sai ta hudu Layla bintu Mas'ud. Ta biyar Ummul Banina bintu Hizam. Sai ta shida Asma'u bintu Umais. Ita ba wannan Asma'u bintu Umais din wata mace ce mai daraja. Na ba ku labarin ta lokacin da muke tayarin Sayyidina Abubakar. Asalinta matar Ja'far ce dan gidan Abu Talib, yayin Sayyidina Ali. A ƙarƙashinsa take matarsa ce. Ja'far an kashe shi a lokacin da aka yi ma'arakatu Mu'tata. Ai an tuno yakin ko da Rum tun a lokacin manzon Allah. Ira da aminci sai ka tabbata a gare shi. To anan aka kashe Ja'far. Ja'far at-Tayyar, wanda aka sare masa hannu guda biyu. Annabi ya ce za a yi masa fakafakai a gidan aljanna ya rinka tashi da su. To matarsa ce asali, da ya rasu sai ta kore ta. Kaji falala. Da Sayyidina Abubakar ya rasu sai Sayyidina Ali ƙara aurenta. Kaga matayyayensa kenan ko? Sai ya aure ta, babu laifi. Babu laifi. Wata mata ce mai daraja, ku ringa ku duba yadda ta ringa intiƙali daga gida mai falala zuwa gida mai falala. Gidan Sayyidina Ja'far, gidan Sayyidina Abubakar, gidan Sayyidina Ali, wanne ne ba wanne ba a cikinsu gaba ɗaya. Allah ya ƙara mata yarda. To kaga idan kana lissafin matayen Sayyidina Ali, dole sai ka sa Asma'u bintu Umais. Akwai As-Sahaba'u bintu Rabi'a. Sai ta takwas ita ce Ummu Sa'id bintu Urwa. Waɗannan mataye guda takwas su ne matayen da Sayyidina Ali ya yi zaman aure da su. Allah ya ƙara masa yarda. Auladuhu, ƴaƴayen Sayyidina Ali. Az-Dhukur maza, akwai Al-Hasan shi ne babba, sannan sai ƙaninsa Al-Husayn, akwai Muhammadul Akbar, Muhammadu babba kenan. Akwai Ubaydullah, akwai Abu Bakr Sayyidina Ali. Ai kun gane karatun ko? Akwai Al-Abbasul Akbar, akwai Al-Abbas babba, sunan ɗan uwan mahaifinsa kenan. Akwai Uthman, akwai Ja'farul Akbar, akwai Abdullahi, akwai Yahya, akwai Aunun, akwai Umarul Akbar. Ga Sayyidina Umar ba an samu ayin Sayyidina Ali. Akwai Muhammadul Awsat, Muhammadu na tsakiya. Wa Muhammadul Asghar, akwai Muhammadu Karami. Muhammadu guda uku ya'yan Sayyidina Ali. Waɗannan su ne ya'yan Sayyidina Ali maza. Sai mata Al-Inaf. Mata akwai Zainabul Kubara, akwai Zainab babba. Sai Ummu Kulthum Al-Kubara, akwai Ummu Kulthum ita ma babba. Ruqayya, akwai Ruqayya, akwai Ummul Hasan. Akwai Ramlatul Kubara, akwai Ummu Hani'in, akwai Maimuna. Akwai Zainabu Sughra, akwai Ramlatu Sughra, akwai Ummu Kulthumin As-Sughra, akwai Fatimatu, akwai Umamatu, akwai Khadijatu, Ummu Salama, Ummu Ja'far, Jumana, Nafisa. Waɗanne su ne ƴaƴan Sayyidina Aliyu ibn Abi Talib, Allah ya ƙara masa yarda. In ka irga zaka kusan guda 32 kenan. To anan wajen dole ka tsaya kai wani tunani. Yanzu kai a matsayinka na Ahlus Sunna, waɗannan ƴaƴaye na Sayyidina Ali dukkaninsu ƴaƴayensa ne, jininsu ne, tsatsansu ne, me yasa ba ambatunsu a cikin Ahlul Baiti? Kai wa kanka wannan tambayar, ka taɓa ji an zo ana iƙirari ana cika baki da kuri na Ahlul Baiti ana jero maka waɗannan sunaye? Ka ma san wasu daga ciki ne? Hatta su masu bin addinin Shi'a, masu jingina kansu cewa suna bin mazhabu Ahlul Baiti, wallahi da yawa daga cikinsu ba san waɗannan ayoyi na Sayyidina Ali ba. To sai ka tambaya, su me yasa ba a sa su a cikin Ahlul Baiti? Meye dalilin da yasa ba ambatunsu ana jero Ahlul Baiti? Wani zai iya ce maka daga cikinsu to ma bane? Wani zai iya ga maka ko? Yace ba ƴaƴan Sayyidina Ali bane da Fatima, su suna sa waɗanda suke ƴaƴan Sayyidina Ali ne kuma ƴaƴan Fatima. To ko ka san Fatima da Sayyidina Ali, Allah ya ƙara musu yarda, ƴaƴansu guda biyar, kamar yadda kutubu Shi'a wa kutubu Sunna duk sun ambaci waɗannan abubuwa. Sayyidina Ali da Sayyidatina Fatima ƴaƴansu guda biyar, duk da naga malam bai kawo guda ɗaya a nan ba, amma ko da Ibn Kathirin alayhi rahmatullah a cikin Al-Bidaya wan Nihaya nasa ya ambata, akwai Al-Hasan, akwai Al-Husaini, akwai Muhsin. guda nawa kenan ba uku ba akwai ummu kulthum akwai zainab wadannan sune ayyan zina na fatima da sayyidina ali guda biyar shi muhsin ya mutu tun yana dan karami dan karamin yaro ita kuma wannan ummu kulthum din ita ce wacce sayyidina umar ya aura wacce sayyidina ali ya ba sayyidina umar aurenta to hatta a cikin wadannan din da Allah wadanne ne idan aka zo ana ambata albayti kake jin sunan su galibi fa wanda ake ambata kawai a cikin albaytin sayyidina husaini ne ko ka san sayyidina hasan Allah ya kara masa yadda kamar da zamu zo mu ji tarihin sa a gaba idan mun gama tarihin mahaifin sa ƴaƴayen sa na haihuwa yana da ƴaƴa kusan guda 12 amma ka san babu ɗaya daga cikin su da yake a cikin imaman shi a guda 12 sayyidina hasan shine babba kuma shine kamar su ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina hasan ba kamar su ɗaya da annabi sira da amince su ƙara tabbata a gare shi annabi yana matakar san sa kuma amma meye dalilin da yasa babu ƴaƴan sa a cikin imamai 12 duk ƴaƴan husaini ne ƴaƴan husaini tun daga kan shi kansa al-husaini din shine imami na nawa na uku bayan sayyidina ali sai al-hasan shi sun sashi a ciki tunda babu yadda za su dole sai sun sashi sai suka sa ali ibn al-husain ibn abi talib ali zain al-abidin kenan to daga shi kuma sai ina ji ali sai al-husain ibn ali ibn husain ibn abi talib daga nan sai muhammad al-baqir zuwa dai guda 12 duka za ku ga jikokin sayyidina husain ne gaba daya me yasa sayyidina hasan bashi da da a ciki shi bashi da da ne akwai ayin sa maza me yasa ko ɗaya daga ciki babu kai daga nan ka san akwai wani abu akwai wata makida da dasisa da ake so a yi don a ruguza addinin musulunci duk waɗannan ƴaƴa na manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da jikokinsa duk ba a sasu a ciki akwai wanda kawai suke sawa saboda shi al-husaini matarsa wacce ta haifa masa ɗansa Ali Zainul Abidina wanda daga tsatsansa ne aka samu dukkanin waɗannan limaman nasu gaba ɗaya aka ciyo ribarsu lokacin da aka yaƙin Farisa tana ɗaya daga cikin waɗanda aka ciyo ribarsu a yaƙin Farisa aka bawa al-husaini ɗaya daga cikin matayen da aka ciyo riba Farisa kuma su ne asalin addinin shi'a ina fata an fahimta Iran kenan kun gane to shi yasa akwai wani abu a ƙasa da suke so su cimma to shi yasa yanzu kalli za mu zo mu ji a gaban nan kadai insha Allah ta'ala ba iya gidan sayyidina Ali ne kadai ahlul bait ba kamar yadda ya tabbata da nassin sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi amma duk sauran komar da su gefe suke abinda in shi'a suke cewa shine hadisul kisa hadisin bargo kuma yafi da annabi ya rufe sayyidina Ali da al-hasan da al-husaini da fatima yace inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahlil baiti wa yutahhirakum tatheera suka ce iya wanda suke cikin nan su kadai ne ahlul baiti mun yadda sliman jadaliya amma je an bar abari haka me yasa dukkanin imamanku suka fito daga tsatso guda ɗaya a cikin bargo shin Hassan baya cikin bargo yana ciki to me yasa babu tsatsinsa ko guda ɗaya da Allah ku tambaye mana su hal min jawabin ina fata an fahimta saboda haka akwai wani abu a ƙasa shi yasa wallahi rafidanci min sharril adyan yana ɗaya daga cikin mafi sharrin addini da aka kirkiro saboda shi addini ne da aka kirkiro aka jingina shi ga musulunci kuma yake dukan musulunci yake lalata musuluncin gaba daya musulunci duka yake lalatawa tunda wanda suka dauko addinin daga tushe suka kawo shi su ake cewa ba mutanen kirki bane kafirai ne fasikai ne mutanen kawai ne in ka lalata su ka lalata addinin in ka lalata Abu Huraira ka lalata Anas dan Malik ka lalata Abubakar Siddiq ka lalata Umar dan Khattab Uthman nana Aisha nana Hafsa duk ka lalata waɗannan da sauransu to ina addinin yake abin da ya fito daga bakin su ka ce baka yadda ba saboda kafirai ne saboda sun yi da bayan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da Allah hadisan waɗanda ka yadda da su a matsayin sahabbai guda nawa ne gaba ɗaya da me za ka yi addini kenan kaga Allah Allah ta maka addinin gaba daya shi sa ai wanda ba su san rafidanci ba ya kamata su san rafidanci da kyau wallahi ba addinin bi bane ba tafarki ne da ya kamata a ce kwata kwata ka kalle shi ba ballanta nake tunanin binsa Allah subhanahu wataala ya samu dace mala yace fadailuhu falaloli da suka tabbata na sayyidina ali mala yace yumkin taqsimu fadaili ali radiyallahu anhu ila thalathati aqsamin mala yace zamu iya raba zamu iya kallon falalin sayyidina ali sai mu raba ta gida uku fadailu khassatun bihi akwai falalolin da suke kebanta da shi shi kadai na biyu fadailu lahu ma alil baiti falalolin da suke nasa ne amma tare da sauran iyalai wa alaihi wasallam ba shi kadai ba sun shafe shi kuma sun shafuwa alul baiti na uku fadailu lahu ma ammati sahabati falalar da take tasace ta shafe su amma da sauran sahabbai gaba daya duk sun shiga ciki to za mu mallan zai bi su daya bayan daya kowanne zai kawo maka kadan daga ciki domin ka gane irin falalar sayyidina Ali ke da shi Allah madaukakin sarki ya tsara masa yarda mallai ce awwalan falala ta farko da zai fara maka da ita al fadailul khassa bihi falala da take take banta ga sayyidina Ali dan Abi Talib shi kadai Allah ya tsara masa yarda mallai ce fa minha daga cikin irin wannan falalar an abi hurayra ta qala an karbo wannan hadisi daga sahabi Abu Hurayra Allah ya tsara masa yarda قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي سأرى تبتع قريش يتي يوم خيبر ألوغة تندأك ياقين خيبر النبي يتي لأوطين الراية رجلا يحب الله وهو الله ورسوله النبي يتي لأوطين الراية تبس حقيقة زنباد توتا رجلا وترويكم تزود غدا law yana rayata gadan gobe idan Allah ya kai mu zan bada tuta saboda wannan ya faru lokacin da aka je yakin Khaybar za a bude Khaybar fatuhu Khaybar lokacin da Yahudawan Khaybar suka warware alƙawarin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tara sahabbai da daddare yace to tabbas gobe za mu tafi dan mu je mu kai farmaki zuwa ga Khaybar yace amma goban Allah ya kai mu zan bada tutar yaki zan sanya komanda ga mutumin da yake Allah da manzansa suna son su shi ma yana son Allah da manzansa wanne ya fi dadi a ciki da a ce kana son Allah da manzansa da a ce Allah da manzansa ne suke son ka wanda kai a so ga ku yafi dan za ta iya a ce kai kana son Allah da manzansa amma Allah da manzansa ba sa son ka haka ne ko ba haka bane dan me yiwa Allah da manzansa ba irin sa Allah da manzansa suke so a yi musu ba ba ana yi ba yanzu kowa ba yana da awasan manzon Allah ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin musulmi masu intisabi zuwa ga musulunci kowa ba yana da awasan Allah ba amma da Allah kowa ne yake abin da Allah yake so kowa ne yake abin da manzon Allah yake so tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba kowa bane to amma aka ce Allah da manzon suna son ka ba shikenan ka gama idan Allah ba zai taba cewa yana son ka ba kuma ya dawo ya ce ya fasa ba za ta yi ba in ya riga ya ce yana son ka shikenan eh Allah ka so mu eh Allah ka so mu gaba daya to shine sahabbai kowa hankalinsa ya tashi suka je suka kwana suna kutsawa kowa yana tani wa za a ba daga ciki suka kasa bacci kowa yana tani ina ma ni ne Allah ya sani ne Allah ya sani ne aka waye gari kowa ya duku duku bayan an yi sallah asuba aka fito aka taru ana jiran manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kowa yana miƙa wuya dan annabi hango shi ya ce wani zo sai da annabi zo ya tsaya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ayina ali ina ali dan abi talib a lokacin shi ba ma yana yana gida idan sai yana ciwo ka ji rabo ku ka ji rabo yana gida a kwance idan sai yana ciwo aka ce ya rasulullah yana can yashtaki ainihi idanunsa sune masa ciwo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace aje a kirawo shi aka je aka kirawo shi annabi ya masa tofi da yawunsa mai albarka idan sa ya masa addu'a sai ga idan ya warke nan take annabi ce je ka Khaybar aje a kai hari a abin da za a yi zuwa ƙarshe to wannan ba karamar falala bace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar sayyidina Ali yana son Allah da manzansa kuma ya tabbatar Allah da manzansa suna son wa suna son sayyidina Ali to sai malamai suka ce ƙarƙashin wannan zaka gane matsala da nawasib suke ciki, nawasib su ne masu kin sayyidina Ali da iyaren gidansa. Kaga duk mutumin da za a ce Allah da manzansa suna son sa, kai ka ji baka son sa, kana da matsala. Ina fata an fahimta. To wannan ba karamin matsala bace da nawasib suka shi mutum ne na musamman ko da a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha wannan hadisi ɗan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu al-fada'il babu manaqib Ali. Imam Muslim ya fitar da shi kitabu fada'il sahaba babu min fada'il Ali shi ma. Wa minha ma la yace daga cikin falalolin sayyidina Ali wanda suka kebanta da shi anna aliyin an karbo daga shi sayyida Ali Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da ni shine qala li yace da ni la yuhibbuka illa mu'minun ba wanda yake son ka ya Ali sai mu'mini wala yubghibuka illa munafiqun ba wanda yake kinka ya Ali sai munafiki dan uwan fahimta annabi ya ga masa haka sai duk wanda yake son sayyidina al-mu'mini ne duk mai kin sayyidina al-mu'mini ne wannan hadisi shi ba hadisi ne da yake nuna falala ta musamman ga sayyidina al-dan Abi Talib Allah kara masa yarda Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul iman babu dalili ala anna hubbal ansari wa aliyin min al-iman Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul iman babin da yake bayani game da san mutanen Madina da san sayyidina Ali na cikin imani dan adabi ya nuna a cikin hadisi ingantacce cewa san mutanen Madina shi ma yana cikin imani kin mutanen an fahimta to anan wajen dan shi a suna amfani da wannan hadisin wajen zagin sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda ai kun ga an dan samu matsala an dan samu rashin jituwa da rashin fahimta tsakanin sayyidina Ali da wasu daga cikin sahabbai ko haka ne har wasu ma daga cikin su ya haifar da yaki tsakaninsu to sai su ce dukkaninsu munafikai ne da nasin manzon Allah annabi ne ya faɗa ina fata an fahimta to malamai tun washe shekara 1000 da suka wuce sun ba su amsa Abul Abbas al-Khurtabi a cikin littafinsa al-Mufhim lima ashkala min talkhis kitab Muslim yayi bayani akan lokacin da yake bayani game da mutanen Madina yake cewa ana bayani ne game da so irin so na addini ya kasance ana kin sayyidina Ali ne saboda kasancewarsa shugaba jagora na musulmi wanda yake kokarin hawa a kunci tsara tabbata a gare shi ba ki irin na dabi'a na mutum da mutum ba daga cikin abinda ya faɗa yace man abghabahu bi sababi dinihi wa makanatihi wa qurbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa hadha bughbun natijun an nifaqin wa khizir yace man abghabahu wanda yake kinsa bi sababi dinihi saboda addinin sayyidina ali wa makanatihi da kuma matsayinsa wa qurbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da kuma kusancinsa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ce to kaga irin wannan kiyayyar ita ce take samo asali daga munafinci da kuma tabewa amma irin kiyayyar da dabi'a a matsayin sayyidina Ali da zai iya yin daidai yayi kuskure dole wata rana zai bata wani aiko in ya bata wani zai jawo shi ko ba zai jawo shi ba in ya jawo shi kenan zama munafiki kenan sai ya bata mata haka ne ko ba haka bane yanzu muka bada labari cewa sayyidina annabi ya je gida ya tara bayana sun samu sabani da matarsa in suka samu sabani da Allah jija ce ta ƙara san su ko jija ce tana jin haushinsa an gane ta zama munafika kenan ina fata an fahimta yanwa banda irin wannan iyayya ta dabi'a wanda wani abin zai hada ka da mutum ya maka kaji haushi wannan babu laifi ko da su mutanen Madina yanzu haka ne duk wanda ya rigima da mutanen Madina ko da mutanen Madina ne suka yi maka laifi in kaji ka ji haushi ba ka san shikenan ka zama munafiki kenan ba haka bane ka kisi dan kasancewar su a garin manzon Allah masu riko da addinin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka kake kin su to wannan shine munafinci ya tabbata ga mutum in ka dauki matsala da ta faru da sayyidina Ali da su Muawiya da sunana Aisha su Talha su Zubair kamar da zamu zo makaranta a gaba da fadin sa insha Allah ta'ala za ga duk matsala ce ta me ta ijtihadi bakin sayyidina Ali yake ba illa iyaka yana buƙatar a fito da wanda sai kashe sayyidina Usman a musu hukunci a dau mataki akan su kafin yayi mubai'a yace in akai wannan zai yi mubai'a in ba akai in ba wannan ba shi ba zai sayyidina Ali mubai'a ba kun ji abin da ya faru kaga wannan kine na addini ba kine na addini ba abin da yasa nake wannan bayanin saboda wannan dan shi zai yi maka hujja da wannan hadisi zagi sabon annabi yace annabi ya faɗa cewa duk munafikai ne wanda ba su son sayyidina Ali kuma sayyidina Ali sa hatta da Aisha matar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tana cikin wanda aka yi jamal da su wanda da ita da Zubair da Talha sun hau abin hawa da rinduna sun gabza da rindunan sayyidina Ali to yanzu Talha yana cikin wanda annabi ya ce dan aljanna tun yana duniya to yanzu an fasa kina zama munafiki an gane Zubair shi ma haka ballata na uwarmu gaba ɗaya na Aisha ina fatan fahimta yan uwa amma mutum yaji baya san sayyidina saboda kasancewar sa kanin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin kin da nasibawa suke masa to irin wannan kin shine yake zama da mutum munafiki kuma malamai suka ce munafinci ana nufin annifaqul amali ba annifaqul i'tiqadi ba annifaqul amali shine munafinci na aiki wanda shi baya fitar da mutum daga me daga musulunci haka ne amma munafincin da ke fitar da mutum daga musulunci shine annifaqul i'tiqadi mutum ya kudirce munafincin a cikin zuciyarsa bari ku ji irin sa mutum yana jin haushin musulunci a cikin zuciyarsa amma kuma a zahiri ya nuna cewa shi musulmi ne ba haka bane wa idza laqul ladina amanu qalu wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu wadannan sune cikakkun munafikai kenan Allah subhanahu wa ta'ala yace yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraquna suna rantsuwa da Allah wasu suna tare da ku kun musulmi Allah yace wallahi ba sa tare da ku ƙarya suke to wannan munafinci na kudirce baya san addinin musulunci baya san musulmi baya san cigaban musulmi idan musulmi suka yi abu yana cikin wanda su yi ta caccaka musulmi sanin na musulmi ba su daidai ba idan arna suka yi kuma zaka je ya shuru da bakin sa munafiki ne wannan ina fata an fahimta baya san addini kwata kwata duk wani mai addini za ka ga haushin sa yake haka kawai in ka sabbata da addini ka dan bagge mu ka dage wannan ka sai jar rinka jin haushin ka dan me kawai dan ka sabbata da addini wannan munafiki ne wallahi ina fata an gane amma munafinci na aiki shine idza wa'ada akhlafa idza haddatha kadhaba wa idza atmina khana wa idza khasama fajara gasu nan wannan munafinci na aiki kenan wannan baya fitar da mutum daga addini gaba daya sai dai kuma yana wa mutum gidi a imaninsa Allah madaukakin sarki ya kare mu dan wato a haka ya kamata ka dauki wannan hadisi kamar yadda yazo sayyidina Ali da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ba mai san sa sewa sai mu'mini ba mai kinsa sewa to Allah man tsari da munafinci wa min sayyidina Ali da suka ke banta da shi an sa'id ibn abi waqqas an karbo daga sa'id ibn abi waqqas Allah ya kara masa yarda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li ali sayyidina Ali dan abi talib annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce da shi anta minni kai gare ni bi manzilati haruna min musa kamar matsayin annabi haruna ne da annabi musa illa annahu la nabiyya ba'di yadda al'aban yake ni bayana babu wani annabi to wannan hadisi ne babba shi ma da ɗan addinin rafida suka rike a matsayin annabi yayi wasici bayan sa wanda zai gaje shi shine wa sayyidina ali wato dole sai an yi karatu sosai da sosai shi wannan hadisi yana da sababul wurud akwai abin da yasa annabi ya faɗe shi dalili shine za a tafi yakin tabuka a shekara ta 9 bayan hijira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai je a lokacin sayyidina ali ma yadda wata ruwaya ta nuna ba shi da lafiya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar shi jiran gari yace ya zauna ya zamto shine a matsayin wanda zai hau kujeran manzon Allah yawa a matsayin wali magajin gari haka ake cewa ko magajin gari annabi ya ce to ka zauna ka jire min gari kamar na dawo to sai kun san munafikai sai magana ta rinka yawutuwa ai sayyidina al-anbashi a cikin mata da kananan yara shine abin bai masa dadi ba ka san gwarzo jarumi irin ali dan abi talib shine zaruta kubun sa ya to wajen annabi tsira da aminci sai ya tabbata a gare shi a shirye yace ya rasulullah to khallifni fil nisa'i was siryan zaka banni ka kyale ni a cikin mata da kananan yara ni ma ina so in tafi yaki to shine sai annabi ya ga masa wannan magana din ya kwantar masa da hankali yace kai yanzu amma tarba an takuna minni bi manzilati bi manzilati haruna min musa kai baka yadda ka kasance a matsayin kamar annabi sai dai ni ba annabi bayana to sai suka ce ai tunda annabi yace masa annabi musa da haruna kaga ai annabi musa shine annabi annabi haruna kuma shine wazirin sa shine madadin sa to shi ma abinda annabi yake nufi shine bayan sa shine khalifar sa an gane to anan yadda al'amari yake yan uwa shine shi annabi Musa alaihi salam lokacin da yake ga dan uwansa annabi Haruna wannan maganar dama annabi Haruna annabi ne ba wai sai daga baya sai aka nada shi annabi ba an fahimta ai ba sai mutuwar annabi Musa sannan aka nada annabi Haruna a matsayin manzo ba a'a ai tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo annabi Musa zuwa ga Fir'auna ba annabi Musa ya roƙa ba rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli sai ce me waja'al li waziran min ahli kuma me shikenan aka ce ba a taba yin addu'a wani dan uwa ko wani ya wani addu'a mafima wa dan uwanka ya zama annabi kuma Allah ya karba ba a taba irin wannan ba annabi Musa ya nema wa dan uwansa annabi Haruna Allah ya mai da shi annabi Allah ya ce kuma na mai da shi to kun ga dama annabi Haruna menene dama annabi ne sannan abu da biyu annabi Haruna alaihi salam yayan annabi Musa ne kuma ya riga shi mutuwa ma in ka ce sai da annabi Musa ya rasu sannan ya mai gurbin sa a'a to ai annabi Musa ya rayu bayan annabi Haruna shi annabi Haruna ya mutu a lokacin da aka yi tehi lokacin da Allah ya jefawa banu Isra'ila wannan dimuwar 40 sanan yatihuna fil ardi fala ta'asa to wannan lokaci kun san sun yi shekara 40 suna dimuwa sun kasa shiga wannan Baitul Maqdis suna shekara 40 ba suna ta yawo sai dai in suka yi Hausawa suka je karshe sai su gan sun dawo Hausawa kuma sai su tsallaka sallar ne ga sallar ran ba anan fa anan sai sun je bakin ruwa kawai sai su gan sa tsakiyar Hausawa layin baban yara Allah ba dauke sun sai dai suka shiga 40 a haka ai banu Isra'ila ba mutane kirki ba to shine sai a wannan lokaci ne sai Allah madaukakin sarki ya dauki ran annabi Haruna alaihi salam to kaga annabi Haruna ya riga ya rasu ma annabi Musa yana raye kenan ko ballantana a kawanta sannan ka'ida ce ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da zai fita daga garin Madina zai jagoranci rundunar yaki yakan bar wani a matsayin me wanda zai jira masa gari kamun ya dawo haka ne hatta Abdullahi ibn Umm Maktum al-A'ma annabi ya bashi a matsayin jiran garin Madina shi ma shi zai gaji annabi kenan ya rasu kana fata an fahimta to kaga ashe babu abin da yake nuna cewa wannan hadisi yana nufin wai idan annabi ya rasu lallai sayyidina Ali shi zai gaje shi wato barin ga muku wani abu wallahi wa rabbil ka'aba babu yadda za a yi sahabban annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce idan na rasu wane shi zai gaje ni tsora shi koda za a yi koda kowa zai kare sai sun zartar da wasiyar annabi haka ne ko ba haka bane inda zaka fahimci wannan shine mutanen da suka dauki abin da yafi komai tsada a wajen su ransu suka bayar saboda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata sun yadda su mutu dan zartar da umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma kawai sai zartar da wani mulki ne zai gagara annabi ya ce Aliyu nake so ya gaje ni ya zama shugaba bayana duk gaba ɗayan su haɗa baki dan Allah za ta yi waɗannan mutanen masu falalawa a su daraja ina ba ta fahimta yan uwa saboda haka abu ne da kawai idan an ce wai ma ya fake da agana muguwar aqidar su game da sahabbai suna so su zagi sahabbai su ci mutuncin sahabbai sai su ta kawo abubuwa ka san wato duk mutumin da yake so ya barna sai ya fake da wani abu na kirki yanzu in fitowa kawai suka ce bari mu zo mu fito bari mu zo mu zagi sahabbai babu wanda zai goyi bayan su amma sai suka buya a bayan alul baiti suka ce mu masoya bayan iyalan gidan manzon Allah tsira ba a ce ga wasu suna san iyalan gidan annabi kowa zai ce kai amma madalla da ku ma san iyalan gidan annabi karkashin san iyalan gidan annabi sai suka rinka zagin wanda suke tare da iyalan gidan annabi su ne sabban sa shi ake da rafi'a ya Allah madaukakin sarki ya kara tona musu asiri amin saboda haka wannan hadisi shi ma abin da yake nufi kenan annabi ya ce da Aliyu dan Abi Talib baka yarda ka kasance a matsayin annabi Haruna wa annabi Musa ba sai dai ni babu annabi bayana annabi ya bar shi jiran garin Madina kuma ya je dawo Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda na karshe wa minha daga cikin falalar da sayyidina Ali ke banta da ita shi kadai wa an Zaid ibn Arqam qala an karbo daga Zaid dan Arqam yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man kuntu maulahu fa aliyun maulahu to ga wani hadisin ma wanda ya kasance ni masoyinsa ne duk wanda annabi yake faɗa wanda ya kasance ni annabi masoyinsa ne to fa aliyun maulahu aliyu ma ya kasance masoyinsa sai suka ce ai wannan ita ce mafi girman rana da aka yi nadi haka wallahi kuwa barin ga muku yadda abin yake wannan magana annabi ya yi ta ne inda ake ce masa gadirukum ba akwai ranar gadirukum ba ku jin in ce suna ranar gadir ko ba ku bibiye su ne ranar gadir din ita ce ranar da aka nade sayyidina Ali ai wani waje ne gadirukum da yake tsakanin Makka da Madina kusa da Juhufa Juhufa shi da ya bi katin mutanen Afirka nan in ka baro garin Makka yana hanyar Madina to akwai wani tafki shi ne gadir din ai kum din kuma sunan wajen ne to a daidai nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an yada zango sai annabi wannan bayanin ya riki hannun sayyidina Ali ya ce man kuntu maulahu wanda duk na kasance ni masoyinsa ne yana konata sani karshen hadisin shine Allahumma waliman walahu wa adiman adahu Allah ka so wanda sayyidina Ali yake so ko kuma ka so wanda duk yake son sayyidina Ali ka ki wanda yake kin sayyidina Ali ba dama ya faɗa ba tun a baya san sai yana cikin alamun me san sai yana alamun me kin sai yana cikin alamun me to wancan hadisin sayyidina Ali ne yake faɗa da kansa yake fassara wannan to amma su sai suka ce ai abin da ya faru shine lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga hajjin bankwana wannan abin ya faru ne bayan hajjin bankwana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai da ya daidaici inda kowanne gari mahaɗa kowanne gari inda ake rabuwa ƴan Sham za su yi Sham ƴan Yaman za su yi Yaman ƴan ina ne za su yi ko ina sai annabi ya tsaya anan sai tara mutane to anan ya musu wannan wasiyar bakandamiyar sai ya ce to duk jama'a ku tsaya duk wanda na kasance ni shugabansa ne to sai na Ali shine shugabansa sai suka fassara lafazin maulahu da me da shugaba wanda ma'anar maula tana nufin me an-nusratu wal muhabba taimako da soyayya dalika bi anna Allaha maula alladhina amanu wa anna al-kafirina me la maula lahum Allah shine yake taimako shine majibinci masoyin masu imani kafirai ba su da mataimaki kafirai ba su da shugaba kenan ba suna da shugaba ba sai suka farsa hadisin da haka shine yake ce masa ghadirukum sunan wajen kenan suna ji da wannan hadisin sosai da sosai saboda sun ce hadisin nadi kenan anan aka nadi anan aka nada sayyidina Ali to wannan na'am har biki ake aka shine nace muku akwai yawmu ghadir in ka ji sun ce yawmu ghadir to ranar da aka nada sayyidina Ali kenan to kun ga wannan duk yana daya daga cikin abubuwan da shi'a suke shigo da shi cikin addini kun ga wannan hadisi ne ingantacciya inganta ga yadda yazo su kuma ga yadda suka dauke shi ga yadda mu sauran musulmi muke fassara shi su kuma ga yadda suke bankara shi su bada shi to yanzu duk gaba ɗayan su a ce sun ci amana annabi duk gaba ɗayan su sun karya wasiyar annabi sun hana sayyidina Ali mulki kuma shi ma sayyidina Ali yana gani ya shiru ya koma gefe duk jarumtarsa dan Allah wannan ba tuma su kuke yi ba gefe baya a shi ma kuma saboda Allah to kun ga wata irin ta dan shi'a kenan wauta irin ta dan shi'a kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace anan za mu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu tashi na biyu daga cikin falalansa yadda Ali shine falalansa tare da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amin amin. Wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara malam lafiya amin. Malam shin ya halatta ka kirawo Allah subhanahu wataala yana da mutunci mu ne, kun gane tambayar? Wai halatta ka ce Allah yana da mutunci? Irwana lafazan, irin lafazan basu kamata ba. Eh, basu kamata ba. Basa dacewa a rinka jingina su ga zanibin Allah subhanahu wataala. Bai kamata ba. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Abinda muka faɗi daidai ɗan uwa, Allah ya ba mu ladan gaba daya. Kuskure ko tuttuban harshe, Allah subhanahu wataala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.